This is the new Nigoon.
What's it called?
It's called, I don't know. Okay, right. Here we go. Two, three, four. The next one. Oh, it's called Nigun Simcho. That's what it is. Nigun Simcho. Let's see what came out. Okay, and here's the thing, the big tihai that happens at the end of the trading eights and fours and twos with Shmuley. So we just went da 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 da